sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sartile Hashim Gumel tare nake da Baba Yakubu Makera da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Litinin 23 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sartilin shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya ba da shawara a jiya Lahadi cewa Ukraine ta mika wuya domin kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Shugaban kasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai je Rasha da Ukraine nan ba dadewa ba a madadin kungiyar tarayyar Afirka wanda a halin yanzu yake mata jagoranci. Kanin shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a zagayen balagurunsa na biyu wanda ya kai a nahiyar Asiya a matsayinsa na shugaban kasa.
Kanin labarin kenan aka saurara. A ci gaba da fatattakar sauran mayakan Boko Haram da suka rage. Dakarar rundunar kawancen yankin tafkin Chadi ta ce tana samun nasara.
Na je tafkin Chadi ma shekara na biyu ban fahimci komai ba sai dai walakanta mutane ake yi ba jini ake ba ba komai ba saboda haka ɗan uwana wanda suke tafkin Chadi kawakan ko Niger ko Nigeria.
Haka kuma za ku ji cewa bayan da wasu 'yan bindiga suka yanke kan wani ɗan majalisar jihar Anambra, rundunar 'yan sanda ta ce
kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makera. Shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi, inda ya bada shawarar cewa Kyiv ta saki wani yankin ta ta barwa kasar Russia domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. Duda ya shaidawa majalisar dokokin Ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa, suna cewa ya kamata Ukraine ta mika wuya ga bukatun Putin, yana nuni da shugaban Russia Vladimir Putin. Ya ce Ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta. Ya kara da cewa ba za a iya komai game da ku ba tare da ku a ciki ba, inda aka mike tsaye aka jinjina masa a cikin zauren majalisar dokokin. Duda shugaban wata ƙasa na farko da ya jawabi a majalisar dokokin Ukraine tun bayan mamayar Russia a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya ce dole ne ƙasashen duniya su buƙaci Moscow ta janye dakarunta kwata-kwata daga Ukraine. Shugaban na Poland wanda ƙasarsa ta karɓi 'yan gudun hijirar Ukraine sama da miliyan biyu da suka tsere daga yakin, ya ce ba zai huta ba har sai Ukraine ta zama mamba a tarayyar Turai. A hali da ake ci kuma, shugaban kasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai je Rasha da Ukraine nan ba dadewa ba a madadin kungiyar tarayyar Afirka wanda a halin yanzu yake mata shugabanci. A ranar 18 ga watan Mayu aka shirya tafiyar, amma bata tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar, kuma an fitar da sabon lokaci. Sall yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz. Ya kara da cewa ya samu damar wakiltar Afirka ne daga kungiyar tarayyar Afirka na yin wannan tafiya da ita Rasha kanta ta ba da gayyata. Mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine wanda ya yi wa tattalin arzikin Afirka lahani sakamakon hauhawan farashin hatsi da karancin man fetur ya fuskanci rarrabuwar kawuna a nahiyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a zagayen balagurunsa na biyu da ya kai a nahiyar Asiya a matsayinsa na shugaban kasa. Biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu. A yau Litinin zai gana da Prime Minister Fumio Kishida da Sarki Naruhito tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin kasashen duniya da Amurka ke jagoranta. A ranar Talata zai karu da shugabannin India da Australia da Japan don halartar taron kungiyar tsaro ta Quad. Biden ya sauka a tungar sojin sama ta Yokota a wajen birnin Tokyo bayan da ya shafe kwanaki biyu a Koriya ta Kudu, bulaguron da ke jaddada kudirin tattalin arzikin Amurka ga yankin. Jama'an Amurka za su iya yin hasashe ne kawai ko Koriya ta Arewa za ta gwada makamai masu linzami da bamabamai yayin da shugaban na Amurka ke ziyara a yankin bayan ya yi watsi da yunkurin Washington. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai tayar da wani gwaji ba yayin da Biden ke makwabciya Koriya ta Kudu, amma jama'an Amurka suna cikin duhu akan abin da ka iya faruwa.
In an jima kaɗan ba zai sake dawo da labarai, kafin nan za mu leƙa yankin tafkin Chadi, inda sojojin rundunar ƙawancen yankin suka kaddamar da wani aikin kawo ƙarshen burbushin mayakan Boko Haram da ISWAP a tsibirin da ke zirin yankin na tafkin Chadi. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗo mana.
Wata sanarwa da kakakin rundunar Lieutenant Colonel Kamaruddin Ademola Adego ke ya aika mana ta ce wannan aiki wanda sojojin Najeriya da Chadi suka kaddamar tare lokaci guda an samu shi ne daga sansanonin ƴan ta'addan na yankunan Grada, Kwatan Mashayi, Daban Karfe, Daban Gajere, Tumbin Buhari, Tumbun Abuja, Sabon Tumbu, Ali Sharifti, Doron Nera da kuma Daban Masara. A dai sansanonin ƴan ta'addan sojojin sun sami katankatan na bandan kifi, gero, kayakin gida, babur da wata tsohuwar akwari kura, kuma duk an kone su kurmus. Sojojin kazalika sun cafke wasu mutane 30 a Doron Naira da suka ce sufa masunta ne da masu yin noma. Yanzu haka an kaddamar da bincike an gano ko su suwane ne. A baya dai rundunar tafkin Chadin ta kaddamar da wani mummunan farmakin kawo ƙarshen ƴan ta'addan mai take Operation Lake Sanity, inda ta karkashe dimbin ƴan ta'addan aka kuma kama wasu a raye, kana wasu kuma suka yi saranda, irin su Katada, wani dan Boko Haram dan asalin ƙasar Nijar.
Sunana Katada, na je tafkin Chad ma shekara na biyu, ban fahimci komai ba, sai dai walakanta mutane ake yi, ba jini ake ba, ba komai ba. Saboda haka ƴan uwana wanda suke tafkin Chad, kawo kanku Niger ko Nigeria.
Kuma kamar yadda babban komandan rundunar ƙasashen tafkin Chad, General Abdul Khalifa Ibrahim ke sheda min, duk da nasarar da suka samu, ya ce hakan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba.
Muna nan muna aiki. Wuraren da muka je daga Koriso ƴan Boko Haram, da yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu. Amma akwai wurare da muka je, Allah ya ba mu nasara, muka haɗu da su. Aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara.
Dakarun na MNJTF sun kuma kaddamar da irin wannan farmaki ta ɓangaren Malam Fatori ta gefen Najeriya, har zuwa yankin Difa a jamhuriyar Nijar. An dai wannan aiki ne a zagayen zirin tafkin Chadin a yankuna irin su Ali Jimari, Dogon Ciku da Tumbin Rago. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar shi ma ya yi fama da irin nasu kasan na aika-aikar ƴan Boko Haram, kamar yadda wani babban sarki a yankin ke mun ƙarin bayani a kwanakin baya.
To salamu alaikum, ni sunana Mai Inusa Mai Manga, sarkin Canton Kingegume Niger. Mu sakanin mu ruwan Chadi da garin nawa bai wuce ba kilometer 14. Bamu da wurin kiwo, bamu da wurin noma. Kudin a zamne muke. Kuma jihar Difa gaba daya ma kasan noma da kiwo shine aikin mu. Yanzu wannan abin duka mun rasa su. To sojojin ma shi sabilillah suna aiki me.
Yanzu dai abin jira a gane shi ne irin ƙarin tasiri da wannan aiki na rundunar haɗakan zai yi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na tafkin Chadi. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sanar cewa zai jagoranci wata gagarumar zanga-zangar lumana ta kinjinin gwamnati a babban birnin kasar Islamabad a wani lokaci cikin wannan mako domin ƙara kaimi akan bukatar sa ta gudanar da sabon zabe. Khan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta PTI a takaice, kana babban jam'iyya a Pakistan, da su isa birnin domin halartar taron gangaminsa da ke farawa a ranar Laraba. Yana mai cewa a ƙarshe zanga-zanga za ta rikide ta koma zaman dirshe, kuma za su ci gaba da yin haka har sai an saurari buƙatarsa. Wata ƙawance ƙarƙashin jagorancin ‘yan adawa ta kori tsohon ɗan wasan cricket wanda ya zama ɗan siyasa daga mukaminsa a watan da ya gabata a wata ƙuri'ar rashin amincewa da shi da majalisar dokokin ƙasar ta kada, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta kusan shekaru huɗu tana mulki. Babban abokin hamayyar Khan na siyasa Shahbaz Sharif ya maye gurbinsa a matsayin shugaban sabuwar ƙawance da ke mulki. ba za mu taba amincewa da wannan gwamnati ba a kowane hali, inji Khan a wani taron manema labarai wanda aka watsa ta gidan talbiji a birnin Peshawar da ke arewa maso yammacin kasar, yayin da yake bayyana shirin sa na yin tattakin a ƙarshe yakin Ukraine tare da cuta da barna da ta biyo bayan sa. Ya ƙara ta'azzara Haji Lahadi yayin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kira ƙasashe don magance cutar da har yanzu ake fama da ita da dimbin kalubalolin kiwon lafiya da ake fama da su a duniya. Duk inda ake yaki akwai yunwa da ciwo da suke biye, inji shugaban hukumar kiwon lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus yana kashedi a ranar farko wurin bude babban taron hukumar lafiya ta duniya. Babban taron wanda zai ci gaba har zuwa ranar Asabar shine karo na farko da hukumar WHO ke gudanar da taron kasashe mambobin ta 194 a karon farko tun bayan bullar cutar COVID-19 a ƙarshen shekarar 2019. Tedros ya yi gargadin cewa muhimmin aiki a wannan taro don magance kalubaloli masu tarin yawa na kiwon lafiya a duniya ciki har da matsalar COVID-19 ba zai iya yin nasara ba a cikin duniya da ake fama da rarrabuwan kawuna. Tsohon ministan lafiya na Habasha ya ce yana kallon barnin da aka yi a Ukraine ta irin abubuwa da shi kansa ya taba gani a baya, yana mai cewa ni yaro ne na yaki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla wasu ɗan bindiga sun yanke kan ɗan majalisar dokokin jihar Anambra mai suna Dr. Ikechukwu Okoye bayan sace shi da suka yi a makon jiya. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike don ganin an kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Ga wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto.
An fille kan dan majalisa a jihar Anambra Dr. Ikechukwu Okoye bayan sace shi da aka yi a jihar a baya-bayan nan, bayane dai sun nuna cewa wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi. Rahotanni dai a yanzu sun tabbatar cewa an cinci kansa wanda aka fille, kuma an cinci kansa ne a wani gefen titi tare da wata wasika a mazabarsa dake jihar ta Anambra. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. DSP Akanga Anthony shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra, kuma na tambaye shi irin matakan da suke dauka faran faruwar wannan lamarin, sai ya ce
there is an operation going on to get arrest the people that did that, and the state government also issue a statement there.
Yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. Kuma ina tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Tuni dai gwamnatin jihar ta Anambra ita ma ta yi Allah wadai da wannan lamarin a cikin wani bayani. Zuwa yanzu dai ina ƙara tabbatar maka da cewa al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a jihar ta Anambra. An dai dade ana zargin 'yan kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa. Professor Yahaya Tanko Baba malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum.
Amma yana da tabarbarewa ne a kowane yanki na wannan kasa. Kudancin Najeriya, kudu maso gabas, abin ya kabanta. Waɗannan 'yan bindiga da suke fakewa da fafutukar neman kafa kasar Biafra suna ɗauke da manya-manyan makamai, kuma suna cin karansu babba ka, suna addaba mutane, suna kisan gilla, suna kashe jami'an tsaro, suna kashe 'yan kasa, suna kashe ma mutanensu, 'yan kabilarsu. Ya kamata dattawa da 'yan siyasa su yi wannan matsala karatun ta natsu, kuma su yi kokari samar da wata dama na sasantawa da waɗannan mutane.
Lamido Abubakar Sokoto, Muryar Amurka daga Fort Portal, Nigeria.
To a gaida Lamid Abubakar wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. A nan birnin Washington DC a goma na cewa karfe 1:15 na dare. Mu hada shiri na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin lambaran kare haƙƙin dan adam. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin kadan magada da ƴan fansho da dai sauransu. A yau shirin zai sauka masarar Zazzau kan gadan ƴaƴan margaya sarkin Zazzau Shehu Idris. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A sabon shirin za mu shiga masarar Zazzau a jihar Kaduna don duba tun korafin rashin samun gado na 7 daga ƴaƴan marigayi Alhaji Abubakar Akibiya 25 wanda ya kwana biyu da rasuwa tun 1979. Marigayin dai yaya ne kowan marigayi sarkin Zazzau ne Alhaji Shehu Idris wanda ya rasu a shekarar 2020. ƴaƴan marigayin sun bayyana wannan shiri cewa mahaifinsu mai hannu da shuni ne kuma duk da Allah bai bashi dama yayi wa sarautar Zazzau ba ya mara baya ga kaninsa marigayi Alhaji Shehu Idris ya zama sarki. Marigayin Abubakar Akibiya na daga cikin waɗanda Dr. Mamman Shata ya ambata a waƙar Alhaji Sarkin Zazzau Shehu yana mai cewa uban ƙasa Usmani na Shantalle na Garba jikan Mallam Sambo. Marigayin shine Garba wato Abubakar. Lokacin da Allah ya masa rasuwa ya bar dukiya mai tarin yawa ga ƴaƴansa maza da mata. Iyalin marigayin sun yi ikirari da nuna shaidar wasu takardu da ke nuna marigayi sarkin Zazzau Shehu Idris ya karɓi ragaban raba gadan inda ya adana dukiyar da nufin rabawa magadan musamman in sun mallaki hankalin karɓan gadan su. Manyan yaran sun samu gadan su amma ƙananan sun ce ba su samu ba. Haka dai rayuwa ta yi ta gudana, magadan na neman gadan amma haƙa ba ta da ruwa ba. Har yanzu dai har Allah yi wa sarki Shehu rasuwa, magadan ba samu nasarar samun gadan nan ba. Wannan yasa iyalan marigayi Abubakar Akibiya suka shigar da ƙara kotun shari'a ta Musulunci ta 1 dake Zaria ƙarƙashin Kadi Aminu Jamari. Babban abin da ƴaƴan marigayin suke so shine a ware musu gadan su daga dukiyar marigayi Shehu Idris. A ba su in yaso sai a ci gaba da raba gadan ga iyalan marigayi sarkin. A yau za mu fara ne da sauraron tushen korafin daga ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayin wanda suka wakilta a madadin su.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muntaka Abubakar Idris da aka fi sani da marigayi Alhaji Abu Akibiya Lemu Zaria. Yaya ga mai martaba Shehu Alhaji Dr. Shehu Idris marigayi sarkin Zazzau da Allah ya yi rasuwa a shekara ta 2020.
Yi mana bayani me kake so shi wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani don na ganka dauke da tarin takardu.
To wato abin da ke faruwa akwai kudin gado da mahaifinmu Allah ya mishi rasuwa Alhaji Abu Akibiya marigayi wato ainihin ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa na shekaru da suka wuce kamar daga ainihin 1960 ko 50 zuwa 60 70 har zuwa 1989 da Allah ya mishi rasuwa gab da zaben Alhaji Shehu Shagari.
Ya yi 79
akwai gado da mahaifinmu Allah ya mishi rasuwa a wancan shekaru ya bari aka raba ma 'ya'yan shi mu 25 maza 10 mata ainihin 15.
Yi mana bayani tukuna yaya shi kace mahaifin naku shine wa yake ga marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris?
Hakika shi wa yake ga marigayi Alhaji Dr. Shehu Idris sarkin Zazzau
Wato shi ma sunansa wata kila Alhaji Abubakar Idris ne.
Abubakar Idris ne, amma an fi sani shi da Alhaji Abu Akibiya. Don a wancan lokaci mutanen Zuzo ko cikin Zaria su suka sa mishi wannan suna bisa ta'ammali da motoci da yake da su. Na yawanci za ka ga a wancan lokaci motoci shi suna kare kaina da aji jirin mota, za a ce za ka ga mutane sun fito kaman sarki, za ka ga duk da yake shi dan sarki ne, za ka ga jama'a sun fito kan bakin titi suna aje a kibiya a dawo a bashi. To dalilin lakabin da sunan mai bi shi kenan, wanda su jama'a mutanen Zaria akwai dattawa da wanda suka rage sun san wannan bayanin da nake
yi. Shi kenan yi mana bayani, bayan Allah ya masa rasuwa 1979 ka ce an raba gado gari ku ‘ya’yansa 25 mata 15 maza 10 ya aka yi.
To bayan rasuwar shi daga wannan shekaru duka muna ƙanana, mu yawancin mu muka ban 15 din muna ƙanana, aka raba mana gado a kowane namiji a lokacin aka yi ta raba tun daga 3,000 aka fara har aka zo ga wanda abinda muka samu muka yi tracing, aka yi wasu suka bi binciko an samu dai akan kowane namiji dai ya kare da 15,500, mata kuma 7,500 kowanne.
So bangaren abin an tattara bangaren kuɗi kenan, ko kuma duka dukiyar misali sai da aka tattara ta sannan ake wannan rajata?
Exactly, wato bayan an samu abin da aka samu shine martaba Alhaji Shehu Idris, wanda shi ne ya shuti kamar yadda ka sani, idan Allah ya ba mutum rasuwa dole akwai ko cikin yaya ko yan uwa kamar na sarki ne wanda zai ji, shi zai je ya gaya ma kotu a yi affidavit a kai ma banki, banki kuma su ba da izinin a rufe wannan account a ciro abin da ke ciki. To bayan an yi haka an ciro aka yi ta sai da wasu kayayyakin shi, motocin shi haka da yake daukan kaya da kuma ainihin motocin shi na hawa ana aka sayar da kuma wanda suke dan bibin shi bashi, yake bibin su bashi sukan kawo, to ana yi ana ƙara rabawa. To akwai wanda kuma wasu da muka bincike aka samu ma akwai wasu kuɗaɗe da ba aka kawo ba, kamar wata motar shi an sai da ta 50,000 a wancan lokaci 1980, ba a kawo wannan kuɗin ba, an bincika dai ba a gani ba, amma an samu wasu shaidu da yake nuna ga motar da aka bari ba a kawo kuɗin ta ba. To har Allah ya yi mai rasuwa dai, ana ta bin abubuwan har ya ce a mishi kuɗi ya biya, aka yi mai kuɗi. To har dai kuma gab da Allah ya zai mishi rasuwa a 2020.
To ya lamarin ya kasance, ma'ana kasan wannan irin rabiyar wata kila akwai kaman da zuka fara cewa wasu na ƙanana sosai a cikin ku, ba mamaki har da ke kanka maki ne.
Har da ni kaina a wancan lokaci mu bakwai ne wanda aka ware kuɗin mu aka aje, sorry ba ko mu bakwai ba, akwai mata daga baya sun ta sun yi aya aure, mu wuce mu bakwai kamar mu 10 haka. To akwai wanda in za su yi aure yakan ce ya ci a cikin kudinsu ne yi musu hidima, to har muka rage sauran mu bakwai, mu uku maza mata hudu, kaga mu bakwai kenan a yanzu. Abinda aka dai duba aka bincika aka gani mu bakwai ne ya rage wanda bai ba mu wannan kudi ba. Har aka je ga banki ya tuttura ya ta bada takardu, aka je bank suka ce to 1983 dai ya cire wannan kudi. So kila ya manta ne yana ta rubuta takardu cewa kudi na nan amma ba shi a nan banki a tare da su. So ya yi zo ya ce dai a yi mai kudi ya biya su dokaji, shi sakataren shi da dan shi wanda ke kula da harkokin maga takardar shi da Allah ya mai rasuwa Alhaji Ibrahim Abdulkadir, shi wato sunan shi Umar Idris dan Isan Zazzo. So har fayil ɗin yanzu aka magana ke maka nan, fayil ɗin gidanmu yana hannun tsakanin shi dokaji da ɗan Isa wanda shi ne a lokacin private secretary na sarki.
Yanzu wani hali ake ciki, wani mataki kuka ɗauka tunda shi dai Alhaji Shehu Idris Allah ya karɓe abunsa a shekara ta 2020?
To an kokari, an same su, mun musu bayani, an same su gida-gida, duk manyan 'ya'yan shi da Hajiya Salaha Aminu Akidat Aminu Shehu Idris wanda shi ne yanzu ɗan Galadiman Zazzo, shi ne ke auren babban 'yan shi na mace, an same ta, an samu ainihin su babban ɗan shi Turaki Aminu Shehu Idris, duk an same su. So suka ji daidaitun su daga baya dai ta tattara su har aka ba su samu cikakken magana ba, sai da aka je kotu aka yi ta jiran su su ce a sai an yi ta kaban mata bayan ta kaba su ce wannan su ce wancan har sai da muka ji sun fara rarraba gidaje suna ta rarraba kayayyaki suka yi no suna ta sai da kayayyaki dai to abun da yayi yawa har aka kai ga lokacin aka ce to mafi kyau dai kawai dole ne a kai su kotu saboda wannan shi mai martaba ba a sani la ya ije wannan abu ba wancan lokaci wannan kudi ya kamata an sa su a wani wuri dole yanzu nan ba kankanan na kudi a dai bane so idan ma ba su ya talwantar da su ne tunda su banki sun ce ba kudin mu a wurin anan banki an riga an cire wannan kudi so duka kawai sarki shi na ta bada takarda ne ana cewa a zo banki amma ba shi yayin shi suna dauka akwai wannan kudi a banki ba su ba komi namu a banki a dai akwai dai record din mu amma ba kudi a banki so aka je aka kai ga lauyoyi suka rubuta musu aka ba su shawara suka ki aka je kotu kotu ta ce to kafin a mentioning case la ashi alkali ya ba su abin nan har su uku cewa su yi kokari su safanta da kan wannan magana bai kamata su bari wannan ma magana ta fito fili ba bai kamata su bari mahaifinsu da yanda aka san shi da martabar shi wanda martabar shi ne akan martabar shi ne su suke cin albarkaci bai kamata su bari wannan abu ya kai ga yanda yake a yanzu ba kuma a musulunce bai kamata su raba komai ba sai an cire mishi bashi duk wani bashi da suka sani bai kamata su ainihin raba ba ba tare da an cire ba to duka je ba su ji ba shi alkali ya ta kokari ya jawo hankalin su dan ai kokari ai sulhu a sulhun ta maganar nan suki shine har ya kai ga aka je kotu kuma suna ta kokari dai su yi aikin su so shi duka ƴan uwa har da shi akwai yayin mu riga ya Alhaji Sunusi shi ma ya ji ya same su cewa su yi kokari su cire wannan abin da dai ya zamana aka ce shine ai sulhun ta maganar nan tunda Allah ya sa mu bayan Allah nan ya bar dukiya kuma waɗannan bayan Allah ba suna da wani abu ne wanda za a ce za su iya yafe wannan abu ba duka sun ki jin wannan ainihin shawarwari da ake ta ba su so bisa haka shine alkali ce to shikenan a zo a gabatar mushi da case a ci gaba da case abin da ake ciki
masu sauraro kun dai ji halin da ake ciki game da wannan takaddama ta neman Katsangaro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura inda muka tsaya ta hanyar jin ta bakin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama mun tuntuɓi ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayen sarkin kudin Zazzau Barista Sambo Shehu Idris wanda ya bayyana cewa suna sanar da maganar kuma tunda tana gaban kotu ba abin da za su ce sai hukuncin da kotu ta yanke amma duk da haka kofar shirin ciki da gaskiya a buɗe take ga magadan marigayen sarkin Zazzau Shehu Idris su yi bayanin bangaren su kan wannan batu na gado da ake magana a kai yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo wannan shirin Nasir Adam El-Kaya ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin mu kasance lafiya da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
to sarfiyar a takaice shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi inda ya bada shawarar cewa Kyiv ta saki wani yankin ta bar wa kasar Russia domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku Duda ya shaidawa majalisar dokokin Ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa suna cewa ya kamata Ukraine ta mika wuya ga bukatun Putin yana nuni da shugaban Russia Vladimir Putin yace Ukraine ce kadai take da haƙin yanke shawara game da makomarta
to a gaishe ka masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfi 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shirye mu sai a jira shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Baba ya komai ƙeri da ya ce na gabatarwa da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da Ahmad injiniyan mu Mr. Carl ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai a kasance da mu an jima kaɗan da misalin karfe 8 na wannan safiya a shirin mu na hantsi assalamu alaikum
Afrique, Le Monde aujourd'hui.